أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى لينونا منا ونن لوك تشيمي البركة يومنا أشرين دا تاكوس غوتن ذو القعدة هجرانا أني محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan June shekara ta 2022 mun dawo kan karatun mu na Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam muna cikin Kitabus Salah littafin da yake magana akan sallah muna cikin Babul Azan babin da yake magana أكن كيران سلادي. وعن مالك بن هريرس رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. وعن مالك بن هريرس دغ مالك بن هريرس رضي الله عنه الله يدرشي قال ياتي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريش ياتي منا وإذا حضرت الصلاة idan lokacin sallah yayi falyu'azzin lakum ahadukum to ɗayan ku ya kira muku sallah. Alhadis wannan hadisi akarajahu saba malaman hadisi guda 7 sun fitar da shi. Wannan hadisin an samu shi daga Malik dan Huwairis Allah ya kara masa yadda a cikin hadisi mai tsawo ne shi yasa a cikin ƙarshen sa yake mana alhadis wato hadisin yana da tsawo. Abin da ya faru shine sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo da za su tafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ga musu cewa ga sal za su yi salloli to bayan za su yi sallah din nan in sun tashi yin sallah to ɗaya daga cikin su ya kira musu sallah a samu mutum ɗaya a cikin su lokacin da za a gabatar da sallah ya kira sallah sannan a wannan ruwayan hadisin har yake hadisin yake cewa kuma wanda yafi kowa girma a cikin ku ya muku limanci to saboda haka nan dai shi ya ciro abin da yake da bukata da shi a cikin hadisin ne shine wa idza hadaratis salatu falyu'azzilakum ahadukum idan lokacin sallah yayi lokacin sallah ta halarto to ɗayan ku ya kira muku sallah to wannan shi yake nuna cewa idan jama'a sun hadu ana so su kira sallah kafin su yi sallah su gabatar da kiran sallah kafin su yi ko mutun ne wato ko a jijeji ne ake ko a ina ake ne ai haka din ko a cikin tafiya ne yake inda an hadu kafin a kira a yi sallah din ana so a kira sallah. Na'am. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li bilalin idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina azanika wa iqamatika miqdara ma yafrugu al-akilu min aklihi. Al-hadis رواه الترمذي وضعفه. وعن جابر رضي الله عنه لك سيدنا جابر الله قال ما سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال شوى النبي صلى الله عليه وسلم سبت عقديش ياتي وبلال إذا أذنت فترسل إذا ذاك كلا صلى تو كي أهنك لأهنك كيش دكي دكي وإذا أقمت إذا ذاك إقامة كما فهدر تو كيش دسوري سوري waj'al baina azanika wa iqamatika ka sanya tsakanin kiran sallanka da iqamarka miqdara ma yafragul akilu min aklihi gurgudun abinda mai cin abinci zai gama cin abincinsa. Alhadis shi ma wannan hadisin wani yanki ne kenan daga cikin hadisi mai tsawo aka ciro shi. Rawahu Tirmizi Imam Tirmizi ne to wannan hadisi wa da'afahu sannan ya raunana shi. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضع وضعفه أيضا أغريش هل ينزو دقى أبي هريرة الله قال مسجد an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsada mai cala sabbata a gare shi kale yace la yu'azzinu illa mutawaddi ba wanda zai kira sallah sai wanda yake da alwala wa da'afahu aidan har yanzu ya raunana wannan hadisin walahu an ziyad ibn haris radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man azzana fa huwa yuqim wa da'afahu aidan a gare shi har yanzu daga ziyad dan haris Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man azzana fa huwa yuqim wanda yake kira sallah to shine zai ikama wa da'afahu aidan har yanzu ya raunana shi wali abi dauda fi hadisi abdullahi ibn zaid annahu kala ana ra'aituhu yani al-azan wa ana kuntu uriduhu kala faqim anta wa fi da'afun aidan wali abi dauda daga abi dauda fi hadisi abdullahi ibn zaid a cikin hadisin abdullahi dan zaid annahu kala cewa yace ana ra'aituhu lalle ni ne mafarkin abun nan ni na ganshi yani al-azan yana nufin kiran sallah wa ana kuntu uriduhu kuma ni ne na rufe shi kala faqima anta to kai kamar da iqama wa fi idafun aidan a cikin sa har yanzu akwai rauni to waɗannan hadis da muka karanta hadisin Jabir a cikin isnadin sa akwai Abdul Mun'im bin Na'im al-Aswari kuma shi majhuli ne ba a san shi ba saboda kashi sa yace Tirmidhi ya raunana wannan hadisin sannan hadisin Abi Hurairata radiyallahu anhu shi ma ya samu rauni saboda a cikin ruwayan sa akwai zuhuri an yi ruwaya daga zuhuri daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda shi kuma zuhuri bai samu Abu Hurairah ba ba su zauna tare da shi ba sannan hadisin Ziyad ibn al-Harith da aka faɗa shi ma an ce a cikin sa akwai rauni saboda akwai Abdurrahman ibn Ziyad shi kuma Abdurrahman ibn Ziyad Yahya ibn Qattan ya raunana shi yace mai rauni ne mutum sannan hadisin Abdullah ibn Zaid din shi ma an ce a cikin sa akwai rauni saboda a cikin ruwayan sa akwai mutum da ake ce masa Muhammad ibn Umar akwai kuma wanda ake ce masa Abu Sahal al-Ansari kuma dukan su masu rauni ne to saboda haka waɗannan hadisan dai sun raunana ta wannan layin sun samu rauni duk da kuma sai kuma ma'anar hadisin da abin da hadisin ya kunsa hadisi na ɗaya ya ce sai na huru ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewar babu wanda zai kira sallah sai mai alula to anan an ce ala wajhil istihbabi ne ake son haka ba zama wajibi bane cewa lalle sai an yi alula tukunna a kira sallah sannan hadisi na biyu na Ziyad ibn al-Haris annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kira sallah shine zai yi kama sannan hadisin kuma Abdullah ibn Zaid shi Abdullah dan Zaid ya ce shi mafarkin nan saboda ka shi tunda shi mafarki shine ya kamata a ce ya yi kama sai aka ce masa to kai yi kama din sai yi kama shi ma akwai rauni a cikin wannan hadisin sannan ga wani hadisin har yanzu wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'azzinu amlaku bil azan wal imamu amlaku bil iqamati rawahu ibn adiy wa da'afahu wal bayhaqi nahu an ali min qawlihi wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu daga sai Nabi Hurairah Allah kara masa yadda kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'azzinu amlaku bil azan lalle ladani shine ya mallaki kiran sallah wal imamu amlaku bil iqamati limami kuma shi ya mallaki iqama rawahu ibn adiy ne rawato wannan hadisin wa da'afahu sannan ya raunana shi wal bayhaqi nahu a wajen bayhaqi akwai kwatankwacin sa ana ali min qawli daga sayyidina ali a cikin fadin sa to shi ma wannan hadisin na sayyidina abi huraira an ce an raunana shi saboda a cikin ruwayansa akwai Shariq bin Abdullahi shi kuma Shariq bin Abdullahi shine yake banta da wannan hadisin shi kadai ya rawaito wannan hadisin da yake cewa al-mu'azzinu amliku bil azan wal imamu amliku bil iqamati shi ladan shi ya mallaki kiran sallah shi kuma liman shi ya mallaki iqama to wannan hadisi ya samu rauni saboda Sharik ibn Abdullah shi ya rawaito shi, kuma shi din shi ya kadaita da hadisin, saboda haka ba a ji shi a wani wuri ba. To a cikin waɗannan hadisan da muka karanta yanzu dai, na farko an yi magana akan cewa hadisin Jabir ibn Abdullah, sai na Bilal ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa idan zai yi kiran sallah to yayi a cikin nutsuwa. To a nan malamai sun yi magana akan wannan abu cewar duk yawancin jamhur na malamai sun yi akan cewar idan zaka kira sallah kayi tarassul, kayi anitse, anitse zaka yi a hankali zaka na kira, saboda ka jawo hankalin mutane zuwa ga sallan nan. Sannan kuma a wajen iqama kuma kayi gaggawa, a wajen iqama kayi gaggawa, shine kayi fahdur kenan, kayi ta da gaggawa ita iqama din. Saboda shi kiran sallah din a cikin sa kana cewa hayya ala salah hayya al falah, kana kiran mutane zuwa ga sallah, kana kiran su zuwa ga babban rabo. To tunda haka ne, to ana so ya zama kai kiran sallan a cikin nutsuwa. Yawwa kai anitse, kar ka zo kawai Allahu akbar kawai kai ka gama, ba su yin haka. Kai anitse, kai shi anitse yadda mutane za su ji abin da kake faɗa, kuma kar ka yi gaggawa lokacin da zaka kira. To amma lokacin da aka zo ana iqama kuma, to an riga an gama kenan. Inda iqama ne to kuma ba su ayita da sanyi, ita da sauri ake so ayi, kawai ayi sai a tada sallah. Saboda haka ba a so ana jin iqama, amma kiran sallah za a ja shi, ba wannan a ciki. Sannan a cikin hadisin aka ce mana ya kasance tsakanin kiran sallah da iqama ya kai gurgurun yanda mai cin abinci zai ci abincinsa. To sauran hadisin ya ce alhadith, saboda haka hadisin yana da guntu kenan, bai kawo shi duka ba. A cikin sauran an ce ya kasance an samu gurgurun mai shiga banɗaki zai shiga banɗaki ya biya buƙatarsa ya fito, mai yin nafila zai yi nafilansa ya idar, tsakanin kiran sallah da iqama. To saboda haka a nan wannan hadisin yana gaya mana cewa ana so idan an kira sallah to za a jira gurgurun mai cin abinci ya fara cin abincinsa har ya gama kafin a shiga sallah, ko kuma a gurgurun mai biyan bukata a banɗaki ya shiga banɗaki har ya biya buƙatarsa ya gama ya fito, ko kuma a gurgurun wanda zai yi nafila har ya nafilansa ya idar ya zo ya samu sallah. To ana so a samu wani lokaci tsakanin kiran sallah da iqama. To wannan ma malamai kusa gaba ɗaya sun tafi akan cewar za a yi haka, za a jira tsakanin kiran sallah da iqama a samu wannan gurgurun din. Imam al-Bukhari ya yi ishara cewar gurgurun sallah mai raka'a biyu tsakanin kiran sallah da shiga sallah. To kaga saboda malamai suka ce hikiman da yake cikin wannan shine ai dama ana kiran sallah ne saboda mutane su shirya su ji su taho masallaci, su shirya su ji su taho masallaci. Watakila wani ya gafala ya rabkana ba zai gane lokacin sallah ba sai ya ji an kira, to daga kiran sannan ya tashi yayi tsariki yayi alwala ya taho masallaci, a samu wannan dan tsakanin. Ba a so ana kiran sallah a shiga, ana kiran sallah ya shiga, ba a son wannan, saboda jama'a ba za su taru ba in a lokacin suka farka. Kuma wani yana gani lokacin ma ya ma zai tashi alolan ba, yana jira a kira. To an kira kuma ya je yana kokarin yin alola, kafin ya alolan ya zo ya samu an gidar, kaga ai ba ai ba kenan. Sai dai idan an riga an taru ne a masallacin, daman kiran sallan kawai ake jira, to in aka kira to sai a shiga. Amma dai wannan din ma malamai sun ce ba a son sa, an fi so a kira, bayan an kira a jira, ba ana kira shikenan a daidaita a daidaita kawai sai a shiga a kama iqama ba, a samu dan tsakanin kira da shiga. Kuma za ka duk inda ake yin sallah a cikin haka an fi yin sallah a nitse, sannan ma'amuma sun fi samun sallah yadda ya kamata. inda ba a ana kira a dan jira din nan kai ma kana ji an kira ka zaka fara hijirin ka shirya ka je kuma ka samu sallah to kuma an ce idan za a yi sallah da ma zuwa cikin nutsuwa to amma mutane sun cire nutsuwan a cikin sallah babu nutsuwa yanzu ana kira kawai ayi kama ayi 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 maza maza kana da inda zaka je ka to ba sun haka ana so a samu nutsuwa mutum yayi alwala ya taho a nitse amma ana kira yana alwala ya ji an shiga ba zai alwala da kyau ba daga lokacin shikenan hankalinsa ya tashi an riga an shiga in sarki yake ma ba zai tsaya a tsakin da kyau ba fa kawai ya fito ya zo a lolar wata iriya ya debo a guje yana yana gyara murya al'imami ko kare ya dago ka gani ya zo da kyar zai samu raka da ko biyu wata girma Allah ta roƙe tun daga hanya saboda babu ne tsuwa a ciki to ka gani to saboda haka an fi so idan an kira sallan nan a dan jira gurgurun a ce idan mutum ya fara cin abinci ne yanda wannan hadisin ya gaya mana in ya fara cin abinci ne har ya gama cin abincinsa ya zo kuma ya samu sallah ko kuma ya shiga banɗaki ne zai biya bukata sai ya fito ya zo ya samu sallah ko kuma nafila yake raka'a biyu har ya idanta nafilansa ya zo ya samu sallah a samu wani dai dan wani lokaci da ake nufi kaga lokutan sun canja kaga ai mai cin abinci ne lokacinsa ya fi tsawo wata kilma bai shiga banɗaki shi ma lokacinsa zai ja tsawo amma mai nafila kaga lokacin ai ba mai tsawo bane idan ne raka'a biyu zai ko wani abu kamar da wannan amma dai dole an jira kar ya zama ana kira a shiga to wannan hadisin yana karantar da mu haka sannan kuma hadisin sai na Abi Hurairah yake cewa ba wanda zai kira sallah sai mai alula duk da mun faɗa cewa cikin isnadin sa akwai rauni malaman hadisin suka ce wannan ba wai ana faɗan cewar a matsayin wajibi bane haka din ba a'a a matsayin mustahabbi ne ana so dai mai kiran sallah zama yana da alula zai kira sallah sannan kuma ya zama yana da tsarkin nan na wato ya tsarkaka daga wato hadasul asgar wal akbar duka karamin kari da babban kari duk ya tsarkaka daga su an fi son haka amma idan bashi da tsarkin ma ya kira sallan fa sallan yayi kiran sallan yayi ko da bashi da tsarki ya kira amma dai an fi so a ce yana da tsarki zai kira sallah yana da alula kenan sannan sai hadisin Ziyad ibn al-Haris da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man azzana fa yuqimu wanda ya kira sallah shi zai yi gama to shi ma wannan hadisin ya ciro shi ne daga wani hadisi da akha Suda'in yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira sallah sai sai na Bilal ya tashi zai yi kama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan da ya kira sallan shine ya kamata yi kama to anan shi ma malaman sun yi magana shin wanda ya kira sallah shi zai yi kama kamar yadda hadisin nan ya faɗa ko kuma a wani ma zai yi kama ba sai wanda ya kira din ba to Imam Shafi'i da yace shi dai abin da aka fi so a wajensa shine ya zama wanda zai yi kama shine wanda ya kira sallah amma idan wani ma ya kama to babu laifi yayi sannan Imam Abu Hanifa yace ai babu bambanci tsakanin wanda ya kira sallah da wanda ya kama ba wani bambanci koma wanne aka yi ba wani dabuwa Imam Malik kuma yace babu laifi wanda ya kira sallah daban wanda kuma zai yi kama daban to saboda haka wannan shi ma babu wani matsala a cikin sa duk wanda aka yi yayi wanda ya kira sallah daban wanda ya kama daban amma wanda suka dauki azima sai suka ce a'a wanda ya kira sallah lalle shine zai yi kama to amma in wani ne ma ya kama ba laifi babu matsala a ciki kamar yadda hadisin nan yace hadisin Abi Hurairah da yake cewa al muazzinu amlaku bil azan shi mai kiran sallah shine ya mallaki kiran sallah shi ya sanya za a iya kira da lokacin kiran da komai shi kuma liman shine ya mallaki iqama ma'ana shine ba za a zo a yi iqama babu liman ba za a yi iqama liman bai zo ba sai liman ya zo ya tsaya sai ya ba da umarni ya ce to a yi iqama sai a yi tsayuwansa ma yana gwada cewa to yana umarnin a yi iqaman kenan sai a yi iqama amma liman yana gida bai fito ba an ji takalmin sai yana tawowa kawai sai a kama iqama a cikin masallaci a'a ba za a yi hakan nan ba, za a jira sai ya zo, in ya zo sai a yi kama sai a tada sallah. To wannan hadisin shi ma Imam Baihaqi ya kawo kwatankwacin sa daga Sayyidina Ali. Wa Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a baina al-azani wal iqamati, rawahu an-Nasa'i wa sahahu Ibn Khuzaimah. Wa Anas radiyallahu anhu daga Sayyidina Anas Allah kara masa yadda kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi tsare mince lafsabata gare shi yace la yuraddu du'a baina al-azani wal iqamati, ba a maida addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama. Rawahu an-Nasa'i, Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi, wa sahahu Ibn Khuzaimah, Ibn Khuzaimah ya inganta hadisin. Wannan hadisi an samu daga Sayyidina Anas, Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a maida addu'an da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama. Idan mutum yayi addu'a bayan an kira sallah, to Allah zai karbi wannan addu'an nasa, ba ta tafiya haka kawai lokacin da aka kira sallah kafin a yi iqama. Duk da wasu hadisan an kawo cewar sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam irin addu'a za su yi, ya gaya musu addu'o'i mabambanta kala-kala da za su yi. A wani wajen ya ce ka roƙi Allah ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. A wani wajen ya ce ka roƙi Allah اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. الله باكا لافيا دنيا ده لاهيره. A wani waje addu'o'i dai da yawa, sannan kuma wasu kuma suka ce a'a zaka karanta raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam, in kai wannan shikenan ya isar maka. Sannan ga addu'a da ake yi ta bayan kiran sallah, wanda shine hadisin da zamu karanta na gaba. In ka karanta wannan addu'a, to ita ma ana so ka yi ta a wannan wajen, da dai bukatunka na rayuwa duka da abin da kake nema, in an kira sallah za ka yi addu'a, sannan za a yi salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. In an kira sallah, nan ma akwai hadisan da suka zo da haka, idan an yi kira sallah za a yi salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi kira. Kamar yadda muka karanta a baya kuma, yawa kai zaka na bin ladan din yana kira, kamar karatunmu na wancan zama din ko zaka na bin sa, sai dai wajen da yace hayya ala salat zaka ce la haula wala quwwata illa billah, inda yace hayya ala falah zaka ce la haula wala quwwata illa billah, amma sauran wuraren du zaka bi shi yadda ya fada zaka fada. To kaga sauraron sa ya zama dole kenan, kan ladan yana kiran sallah, kai kuma kana wani abunka, a ya zama kana inda kana ji din, to kana bin sa ake so. Yana idarwa kuwa, to lokaci ne da in kai addu'a ta karbu, sai aka ce babban addu'an da zaka yi shine ka roƙa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wasila din, to shine zaka yi ta, sannan kuma sai ka kawo bukatunka kai ma ka saka a ciki. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتي محمد للوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة. وعن جابر رضي الله عنه سيدنا جابر الله قال مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي إذا من جلس سبت أجريش ياتي من قال هنا يسمع النداء ونديجي لوكتين داكي كيران صلى lokacin da ya ji kiran sallah ya ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, ya Allah ubangijinmu, ubangijin wannan kira da aka yi cikakke, was-salatil qa'ima, ubangijin wannan sallah da za a yi tsayayya, ati muhammadin al-wasilata wal-fadila, ka ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasila kusanci wal-fadila da falala, wa ba'su maqaman mahmudan, ka tsaida shi akan matsayi na abun godiya, allazi wa'adtahu wanda ka masa alƙawarin nan, halat lahu shafa'ati yawmal qiyamati, lalle ceto na ya halatta a gare shi ranar tashin alƙiyama. Akhrajahu al-arba'a, malaman hadisi guda hudu ashabu sunani Tirmidhi Nasa'i Abu Dawud ibn Majah suka rawaito wannan hadisin. To wannan hadisin yayi kama da na bayanin magana addu'a da ake yi, idan ka ji mai kiran sallah ya kira to ana suka yi wannan addu'a اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته أن يجعل قارا إنك لا تخلف الميعاد تو ونن الدعر كان روكا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتشكي كان أتشوا يا الله لك بعد أمرني أي ونن كرا كرا أتشكي كينا كرا شينا كرا صلى الله عليه وسلم sannan da wannan sallah din da za a yi ta wanda kai umurni a tsayi da sallah wa qimu salata wa atu zakata wa ma yuru illa li abdullah mukhlisina lahu dinna kuna fa a wai qimu salata ko to tsayi da wannan sallah da ka bada umurni ayi Allah na amsa wannan kiran naka kuma nazo zan tsayi da wannan sallah Allah ina roƙonka ka tabbatar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan wasila kusanci da yake wato tsakaninka da shi da kuma falala da zaka bashi sannan ka tsayi da shi a matsayin nan wanda kowa sai ya gode masa akan wannan matsayi wannan matsayin nasa dama alqur'ani ya ga mana cewa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ya rasulullah da daddare to kayi nafila kayi tahajjud ya kusata ubangijinka zai baka matsayin da kowa sai ya gode maka to kuma asa a wajen Allah ba wai za a yi bane an yi ne ma kawai in Allah ya ce za a yi abu kaza wata kila kaza ne to kazan ne yadda ya fada haka za a yi to sai zama qiyamul layli ya zama dole akan annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan maqamin mahmud da Allah zai ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda dukkan halittu sai sun gode wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine ake so kai wannan addu'a wannan matsayin kuma shine matsayin da za a tashi ranar tashin alkiyama bayan an shiga duk ahwal din da aka shiga an shiga duk wahalar da aka shiga rana an kawo ta kusa da kwakwalen mutane tana da zabarbaka kenan kowa kusa da kayinsa sannan wani guminsa iya guyuwansa wani guminsa iya kungumisa wani guminsa iya cikinsa wani guminsa iya kejinsa wani guminsa iya wuyansa wani guminsa ya hadiye shi ma tsabar wahala ana shan fama ana cikin wahala a rasa yadda za a yi duk da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya irga wasu mutane ko wanda su a wannan ranar su banda su suna can cikin inuwan Allah suna cikin yunwar arshin Allah ba sa jin wannan halin da ake ciki to a cikin wannan yanayin da ake cikin ba an sha wahala ana ta kai sai wanda Allah ya sa su ba sa cikin wannan radadi kenan Allah ya sa su abun nasu da sauki sai su ce a haka za mu zauna ne a cikin wannan fama ya kamata mu san abun yi fa ana zauna haka na ai ba za a je ba yaushe za a samu abun da ake nema a haka to sai a shawarwari in aka yi shawara sai a ce abin da za a yi a tafi kan annaba wannan a je kan annabi adam ai shine uban wannan jikin gaba daya a je wajensa a roke shi ya roki Allah ai hisabi in duk abin da za a yi ma saboda a lokacin kowa ya sha wahala duk abin da za a yi kawai kowa ya gaji to sai a je wajen annabi adam alaihi salama koka masa ga halin da aka bada ciki ga abin da ake ciki Annabi Adamu ya ce tab ayyukan Allah ya fishin da bi ta mai irin sa ba ba zan iya tinkarin Allah tabaraka wa ta'ala ba ni ga laifukan da na aikata an saka ni a cikin aljanna an ce kan da ci ta ci ya na ci kuma yanzu na je ni na ce mi in na je aka dago wannan magana kuma na yi a kenan saboda haka ku kara gaba ku tafi wajen Annabi Nuhu shine farkon manzon da Allah ya aiko ku je wajensa ku koka masa shi ma a je wajen Annabi Nuhu a ce kai ne Annabin Allah gashi a masa kirari a gama yace a ai yau kan babu ni ma ina tsoro yau kan ba zan iya cewa komai ba ni da nace rabbi la tazar alladhi min kafirin da yara ya Allah karka bar ko mutun da duka halaka su kuma na je nace me aka tada wannan magana fa saboda haka ku tafi wajen annabi ibrahim shine kalilullahi ku je wajen sa sai a tafi wajen annabi ibrahim a ce kai fa gashi kai ne kalilullahi badadin Allah ga yadda kake a wajen Allah fatakala Allah Ibrahim kalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin baradin sa saboda haka gashi ka roka mana Allah mana yau kam a san abin da za a yi yace a ina a yau Allah ya fishin da bai taba yi ba bazan iya kusantan Allah yau na roke shi ba ni da naji gari da matata aka tambaye ni wace ce nace ruwata ne an ce dafi botan dodo nace ban da lafiya to waɗannan maganganu idan aka taso da su ya zan yi saboda haka ku ƙara gaba ku tafi wajen annabi Musa shine kalimullahi wanda yake magana da Allah saboda haka ba mai magana da Allah kamar annabi Musa kallamallahu Musa takliman in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shine fi annabi Musa magana da Allah saboda haka ku je wajensa a zo wajen annabi Musa a masa kirari shi ma ce gashi kai ne mai magana da Allah kai ne kaza yace a yau kai abun yafi karfi na ni ma yau kam abun yafi karfi na bazan iya ba ni da yanzu idan naje ne magana aka tada maganganun abun da ya faru ba ni da na mari wani ma ya mutu gaba daya ni da na kashe wani yanzu naje ne in naje ne na magana aka ce kai da kai kisa ba saboda haka yau din nan kam bazan iya tinkaran Allah tabaraka wataala ba ku tafi wajen annabi Isa shine ruhullahi kun gani annabi Isa shine ruhullahi ku tafi wajen sa kawai ma yafi sai dunguma a tafi wajen annabi Isa alaihi salam ana zuwa in aka masa maganganu kai ne ruhullahi kai ne kaza kaza ya ce a ai ba wata magana ku tafi wajen annabi Muhammadu kawai sallallahu alaihi wasallam ni ka ai an ce mini Allah ma gaba daya to kun ga ai ba wani bayani ku tafi wajen annabi Muhammadu kawai sallallahu alaihi wasallam to sai a tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ni ne da ita yau ba wanda zai isa tinkari Allah sai ni annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sujjada sai Allah ya ce masa saltu ta washfa'tu shaffa ka roka a baka ka nemi ceto a baka ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umarsa to sai a lokacin ne ba Allah zai kula al'umma a dawo a yi hisabi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna to wannan shine maqamin mahmudan shine matsayin da kowa sai ya gode wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda za a same shi wannan matsayin ranar tashi alkiyama wanda ba wanda ya isa ya tinkari Allah sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kai in ka zo kana ba an kira sallah to kai wannan addu'a in kai wannan addu'a to kana cikin wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai cece ka a wannan rana in kana yin wannan addu'a Allah ya sa da mu to saboda haka sai ake so ana yin wannan addu'a ta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa wab'athu maqama Muhammadin alladhi wa'tahu innaka la tukulul bi'at sannan bayan nan ka kara da addu'o'i saboda addu'an da ake tsakanin kiran sallah da iqama ba a mai da ita kana roƙon Allah Allah ya biya maka bukata shine aka ce ana so a ƙara da salatin annabi da dan addu'o'i dai haka mutun yayi addu'o'i dai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a wannan tsakanin lokacin da aka kira sallah kafin a shiga to wannan shine ƙarshen wannan babi da yake magana akan kiran sallah sai babun shurudus salati babin da zai magana akan sharuɗan sallah sharuɗa na sallah anan ana nufin alamomi sharattun ana ɗaukar sa matsayin alama faqad jaa ashratuha Allah ya ce kaga alamomi tashin kiyama duk ya bayyana kenan a wancan karatun ana nufin alamat dai da zai jawo a karbi sallan mutum ko kuma ba za a karbi sallan sa ba to saboda haka waɗannan abubuwa da za a lissafa a cikin hadisan da zamu karanta yanzu idan suka faru da mutum zai iya yiwa sallarsa ta karbu kuma zai iya yiwa sallarsa ba za ta karbu ba idan aka samu wannan alama ko kuma in ya ga wannan alama a tattare da shi to sallan ba za ta karbu ba kenan ko kuma za ta karbu hadisan da za su mana bayani akai an Ali ibn Talq radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi salati falyansarif walyatawadda waliyid salah rawahu ahmad wal arba'a wasahu ibn hibban ana Ali ibn Talq daga Ali dan Talq radiyallahu anhu Allah zai shi kale yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi tsara miki Allah sabbata gare shi yace idza fasa ahadukum fi salati idan dayan ku yayi hutu a cikin sallah falyan sarif to ya tafi وليتوضأ يالولا وليعيد الصلاة يساك صلى رواه أحمد إمام أوريتون يرويتون حديثي والأربعة دم على ما حديثي قراه أصحاب السنن الترمذي النسائي ابن ماجه أبو داود وصححه ابن حبان ابن حبان يا إنغان تمنى حديثي تو Ali bin Talqin duk da wasu malaman sun ce Talq bin Ali ne shine ko kuma Ali bin Talqin duk mutun da yake ya rawaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaga wannan alama ce kenan da mutun zai ji ta idan mutun yana sallah sai ya ji yayi hutu kuma babu iska amma a jikinsa ya ji cewar alulansa ta warware to ana abin da ake nema shine ya fita tunda wannan alama ta bayyana a gare shi kuma wata kil ba wanda ya gane sai shi ya gane kayansa ba wanda ya gane masa amma ya ji a jikinsa ya ji cewar alulan nan ta warware to ya fita ya je yayi alula sannan ya sake sallah yayi alula sannan ya sake sallah haka ake so saboda mai akdari ya mana gargadi mai tsanani wanda yayi sallah ba tare da alula ba yana fita a cikin musulunci ne gaba daya to saboda haka ba abun kunya bane dan ana sallah ko kai ne liman ko kai ne ladan ko kai ne ana ganin ka kai waye a masallaci ka ce bari ka zauna ko ba alulan ka tawarware a ba wani magana zama in dai alulan ka tawarware to ka fita kawai ka je ka saki alula ka dawo amma kamar yadda muka karanta a baya akwai wato abun da shedan zai zo yi wannan kuma daban shedan zai iya zuwa wajen duburan mutum ya ta yin wani masa wani wasa sai ya ji kamar yayi kamar Allah su tawarware kamar matawarware ba to in bai samu yaqini ba nan ba zai fita ba amma in ya tabbatar ya ji alama cewa Allah su tawarware to ya fita a wannan wajen kar ka ji an ce to shedan yana zuwa kai kuma Allah tawarware kuma sai ka zauna ka ce ai shedan ne yazo ba haka bane ba za ka zauna ba in ka tabbatar alulan ta fita to ka tashi ka je ka saki alula kawai shi ake so in kuma ta fita ba to shikenan sai ka zauna su wani karkaratu shadida misali cikin mutum yana ta ƙara da sauransu ba za a ce fita je saki alula ba amma in dai ya ji alaman hutun nan ko da babu wari babu sauti to ya fita kawai je saki alula sannan ya sake sallah to ina ga zamu dakata nan zamu mun yi hadisi dai kenan a cikin babin da yake magana akan shirudan sallah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba a so ka rike ta hadisin yana nan gaba zamu karanta shi ba a so an ce babu sallah ma ga mutumin da yake yudaful aqwasan ko wanda yake rike a wannan dinsa hutun yana kokarin fitowa sai ya ta kokari yana ta daddannewa yana ta mammatsewa ba su mutun ya haka ba su yi kawai ya bar shi in ya zo shikenan yawa ya bar shi kawai ya fita shikenan yaje sake kawai ya fi yawa saboda idan yana defying in yana kokarin rigewan zai yi kuma shi yana zamanin bai yi ba yawa yana zamanin ya rike ai na dan daddane ina ga dai bai fita ba kuma ya fita wannan ka bashi ba kawai ya fi sauki kawai alhamdulillah mana addu'a sallallahu alaihi wa sallam